A zaben shugaban Amerika da aka gudanar kawo yanzu kididdiga na nuni da cewar Hillary Clinton ta wuce shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump da ya ci zaben zuwa fadar White House da kuri'u miliyan 2. Amma shi yayi nasara ne saboda ya samu kuri'un jihohi da ake kira da Turanci Electoral College masu yawa fiye da Hillary Clinton abinda ya sa ya zama shugaban kasa na 45. Yayin da ake ci gaba da kirga kuri'u a wasu jihohi bisa ga lissafin jiya Laraba, Hillary Clinton na da kuri'u miliyan 2,017,563 fiye da Donald Trump, kuma za su ci gaba da karuwa saboda akwai kuri'u da har yanzu ba a kidaya su ba a wasu jihohin da ta ci, musamman a jihar California, jihar ta fi kowace jiha girma a nan Amurka. To, ko menene ma zai faru? Ko me ƙarin kuri'un da Clinton za ta samu? Ba za su canza sakamakon zaben da aka yi ranar 8 ga wannan watan Nuwamban ba. Za ta shiga jerin gwanon 'yan takarar shugaban ƙasa guda 5 a tarihin Amurka, kuma ta biyu cikin shekaru 16 da suka gabata da suka sami rinjayen kuri'un masu zaɓe, amma kuma suka kasa cin zaben saboda tsarin wannan kuri'ar ta jihohi ta Electoral College da aka soma amfani da ita tun shekaru 200 da suka gabata. Kundin tsarin mulkin Amurka ya ce duk ɗan takarar da ya lashe zaɓen kuri'un Electoral College shine zai tsare kan karagar shugabancin ƙasar. Zaben shugaban ƙasar Amurka ya rataye ne akan kowace jiha cikin jihohi guda 50 haɗe da gundumar Columbia, wato Washington DC, babban birnin ƙasar. Duk wanda ya ci kowace jiha zai samu kuri'un Electoral College na wannan jihar. Ana bukara ɗan takara ya sami jimillar kuri'u 270 na jihohi kafin ya lashe zaben. Misali, idan jiha na da kuri'un Electoral College guda 10 kawai, ko mai girmanta, ɗan takara da ya lashe wannan jihar ya samu Electoral College guda 10 kenan, babu ƙari babu rage. Saboda haka, kafin a ce mutum ya ci zaben shugaban ƙasa, to dole ne sai ya samu kuri'un Electoral College 270 cikin jimillar 538. Jihar ta fi girma ita ce take da kuri'un Electoral College mafi yawa. Trump ya lashe zaɓe na jihohi da dama da Ezrata, yayin da Clinton tsohon sakataren harkokin wajen Amurka wadda ta kyautata zaton za ta zama shugabar ƙasa mace ta farko ta lashe kuri'un manyan jihohin California da New York. Nasara waɗannan jihohin ta sa ta fi Donald Trump zunzurutun kuri'u na jama'a, amma kuma zai ƙarƙare da kuri'un Electoral College 306, yayin da ita ma za ta tashi da 232 bayan da aka kammala ƙidarar duk kuri'un da aka kada. Donald Trump, hamshakin attajiri wanda biloniya ne, yanzu yana fama da naɗa mukarraban da za su yi aiki da shi a sabuwar gwamnatinsa. Shi kansa ya taɓa yin turu da yin amfani da tsarin Electoral College wajen zaben shugabannin ƙasar, sai dai kuma ya ce wata dabara ce da ke da mahimmanci domin tana ba ƙananan jihohi damar yin tasiri a zaben shugaban ƙasa. Ranar Talatin nan ya gaya wa manema labaran jaridar New York Times cewa shi ya fi son a yi amfani da kuri'un jama'a kawai wajen zaben shugabannin siyasa a Amurka. Ya ce shi bai taɓa son tsarin Electoral College ba, sai yanzu da ya zama shugaban ƙasa mai jiran gado.